بسم الله الرحمن الرحيم. قواعد في الجرح والتعديل. وسقائد دي cikin الجرح والتعديل. القاعده الاولى قاعده تفرقو الجرح المفسر مقدم على التعديل. جرحي ود aka fassara shi shi ake gabatarwa akan ta'dili wanda yake shi kuma ta'dili da ba a ce mafassar mu shi jarhi wanda an ambaci an ce wana mujarraha ne da kaza ko bi tadlis ko bi kaza an hadu dai sababul jarhi al mufassar shi ne wanda an bayyana sababin jarhi to wannan ana gabatar da shi akan at-ta'dil sabani al-jarhul mubham jarhi mubham ba a gabatar da shi akan ta'dili da an ce wane mutumin kirki ne wane mutumin kirki ne wani yazo yace na banza ne bai hadu dalili ba ba a amsa tashi sai in yace dalili dan na ganshi yana kaza ko na ganshi yana kaza kuma tabbas qadibul bagadadi cikin al-kifaya fi ilmi ruwaya yake cewa ittafaqa ahlul ilmi ala anna man jarrahahu al-wahid malamai sun yi ittifaqi akan cewa duk wanda mutum daya ya raunana shi yace wal ithnan da biyu wa addalahu misl adad man jarrahahu kuma adadin da suka addalantar da shi irin adadin wanda suka jarraha shi bi suka raunana shi bai suka addala shi yace fa innal jarha bihi aula to wannan jarah shi yahi dacewa da shi a karbi jarahin wal illati fi zalika sababi a cikin wannan annal jarha yukhbiru an amrin badinin kad alimahu shi mai raunanaswa yana bada labari ne game da wani boyayyen abu wanda shi ya san shi saboda ai laihi dama ba abu bane wanda kowa zai san lahin wani kenan kai da baka sani ba abin yake rihe wani yazo yace maka shi ya sani duk ka karbi na shi ba zaka ce ba a ba zaka amsa ba matukar ana maganin abin ba makareci wanda ya cancanci ya jarra hakin ya hada ya huta daga san rai babu wani kin juna tsakanin su ba kaza ba kaza yace wai saddiqul muaddil sai a gaskatar wanda ya adaltar da shi wai qulu lahu sai ce mishi qad alimtu min halihi zahira na sani daga halin shi zahiri ma alimtaha abinda ka sani kin wa tafarratu bi ilmin lam ta'lamuhu min ittibari amrihi kuma na kadaita da ilimin wani da abinda baka san shi ba daga cikin jarrabawa ta halayen shi kai ka ambaci cewa mutumin kirki ne adali ne ni ma na san da wannan to kuma doriya akan wannan sanin naka ni kuma na san wani abin daban na jar wanda ke jarraha shi yanan dole naka nashi za a amsa duka wannan ana zancan da mai jarraha da mai addala duk sun cancanci haka nan kin wa ikhbar sun cika sharuddan aljarih wal muaddil kin wa ikhbarul muaddil an aladala zahira bada labarin mai adaltawa labari ne ke bada ga hali na zahiri layan fi sirku qaulul jarih bayya kore gaskiyar wanda ya raunana shi fi ma akhbara bihi cikin abin da ya bada labari yazo ya ce wani nan mutumin kirki ne adali ne na san shi da yawan sallah da yawan azumi da yawan zikiri da yawan karatun qur'ani to haka ne shi ma wancan mai jarrahawa yayi ittifaki da shi kan cewa eh haka ne to amma kuma ni na zamana da shi nayi dogon karatu tare da shi na san shi akwai shi tadlisi ko na san shi akwai shi kaza kenan wannan dole zaka amshi wannan yace fa wajaba li zalika an yakunu al-jarhu awla min at-ta'dil anan sai ya kasance jarh anan gurin shi yahi dacewa game da addalantarwa sharh al-qa'ida sharhin qa'ida yace ilam rahimakallah ka sani Allah maka rahama anna ahli al-ilm cewa su malamai qadita faqat kalimatuhum kalmasu tayi ittifaqi ala adam qabulul jarh al mubham akan cewa ba a amsa jarhi mubham a ce kawai wani mai rauni ne ba a hadu sababin raunin ba ba a amsa idza ta'arada ma at-ta'dil in ya ci karo da adalantarwa idan an samu masalan bukhari ya ingantar da wannan mai rauni wannan rawun ya ce adali ne muslim ya ingantar da shi ya ce adali ne to sai ala sabirin sa ahmad ibn hanbal ko wai haibun ma'in yazo yace mai rauni ne amma bai hadu ba sababin raunin ba za a kallu wannan raunanarwa ba adalantarwa za a gabatar wa amma idza kana mufassaran mubayyinu sabab amma in ya fassara ya bayyana sababin da yace mai rauni ne fa innahu muqaddamun ala ta'dil to nan shi ake gabatarwa akan adalantarwa akan adalantarwa li'anna al-jarih yukhbiru bima khabirahu min halil majruh dan saboda shi mai jarhantarwa yana bada labari ne ga abin da ya jarraba ya san shi ta halin wanda ke raunanawa wala shakka anna hadha ziyadatu ilmin an qawlul mu'addil lahu babu shakka wannan ƙari ne na ilimi akan wanda ya adalantar da shi kenan. Wa amma illa fi adam qabul al jarh illa mufassara, amma dalilin da yasa nan illa kawai sababi yake ne, amma illa dalilin da yasa yace ba a amsar maganar jarhin sai an fassara shi, yace fa zalika li anna ba'd ahli al ilmi, saboda wasu daga cikin malamai qad yarihuna ar rawi bima la taru yaruddu riwayatuhu, suna raunanar da mutum da abinda ma bai mai da riwaya, wani lahin da bai kai ba a ce an yi raddon rawi, amma saboda tsananin su sai su yi raddin shi kenan, sai ta yi su in ba su bayyana ba, su a ganin su ne cewa wannan abin ya ci a kyamsar ruwaya shi, alhali ko da sun bayyana, da sun bayyana sai a gano. Cikin nan akwai misalin da suke bada, wani daga cikin malaman hadisi ya raunana wani naman ta sunayen su, sai yake ce yake taka ba tambaye shi cewa menene sababin da yasa ya raunana shi, yace ya gan shi yana abinci a kasuwa. To kaga wannan shi sababin wannan ne a gurin shi, dan saboda shi zahidi ne, ganin shi wannan bai kamata ba. To amma a wajen su wannan bai kai ba lahin da har za a sharraha shi a kiyamsa hadisin shi. Qala ibn salah rahimahullahu ta'ala yake cewa cikin ulumul hadis, yace wa ammal jarhu fa innahu la yuqbalu illa mufassaran, amma jarhantawa ba amsar ta he an fassara ta, aw mubayyana sabab, ko a bayyana sababin, لأن الناس يختلفون فيما يجرى, dan mutane suna sabawa cikin kan menene ake raunana rawi da shi, kuma la yajra da ma abin da ba a raunana shi, yace fa yudliku ahaduhum al jarh bina'an ala amrin itaqadahu jarhan, sai wanin su yayi idlakin rauni, raunana wani marawaici dan gini akan shi abin da yake kudirin cewa rauni ne, kama wancan da ba da misali, walaysa bi jarhin fi nafsi al amr, haqiqanan lamari kuma ba jarhantawa bane, fala budda min bayani sababi, ba makawa sai mutun ya bayyana sababin, li yunzaru fi dan akalla a huwa jarhun, cewa shi jarhi ne aula ko ba haka ba, dole sai an fassara. Qultu sai nake cewa min zalika, na daga cikin wannan masala tarku shu'ba ruwaya an abi zubair muhammad ibn muslim ibn tadrus, shu'ba ibn al hajjaj yana daga cikin mutashaddidin cikin jarhu wa ta'dil, ya bar amsa hadisi daga abi zubair muhammad ibn muslim ibn tadrus, kana yaqulu, ya kasance yana cewa innahu la yusinu an yusalli, ko sallah bai iya ba, wa mazzaqa kitabu hushaimu anhu, ya ciccire takardun hushaimu daga wajen shi, wa naha suwaid ibn abdul aziz an al akhz anhu, ya hana suwaid ibn abdul aziz gami da ya amshi hadisi daga wajen wannan malami, wa qadara wa dayalisi an shu'ba, dayalisi ya rawaito daga shu'ba qala, yana ce ko kaga nan gurin saboda tsananin shi ne yasa alakar cewa bai iya sallah ba ta da alaka da da jarhantawa ruwaya, ba ta da alaka da ruwaya, tsananin shi ne yasa yi haki hana amsa. Wa qadara wa dayalisi, in aka koma zuwa ga wannan ruwaya da haki amsar ta kahurima, ya amsar ta kahurima, alhalin ya rawaito yana halin kahurcin shi bai sallama yayi ruwaya. Wa qadara wa dayalisi an shuba, Abu Dawud dayalisi yayi ruwaya daga Shuba yake cewa lam yakun fi dunya ahabbu ilayya min rajulin yaqdum fa as'alu an abi zubair, a cikin duniya babu abin da nafi so kamar ina kaunar a samu wani ya gabato in tambaye shi game da Abi Zubair, sai na zo Makka sai na ji hadisi a wajen shi, fa bainama ana jalisin inda huwa tarin ina zamna a wajen shi, sai wani mutum ya zo ya tambaye shi game da wata mas'ala, faradda alaihi ya maida mishi, faftara alaihi ya kimi shi kiran ƙarya, fa qala lahu, sai ce ya Abu Zubair, ya kai Abu Zubair, taftari ala rajulin muslim, kana kiran ƙarya ga mutum musulmi, qala sai ce innahu aqdabani, ya husatar da ni, kurta sai nace wa man yughdhibuka taftari alai, duk wanda ya husatar da kai kuma ƙarya zaka mishi, la rawaitu anka shay'an, bazan ƙara ruwaya komai a wajenka ba. Kaga nan gurin yana dibin, yana dokar shi a babban malami, amma da ya taho kaga abin da ya same shi hakkin ƙarya yake,
kuma shi dole
naftara. Kurta sai nake cewa fa hadha allazi jarrahu li ajlihi shay, wannan abin da ya rauna nashi saboda dalilin wani abu, wadabda shay wani akhar, harra kuma wani abu ne daban, wa kad addalahu jama'atu min ahli al-ilm, diyawa daga cikin malamai sun andalantar da shi, yace wa hatajja bihi shaykhani Bukhari da Muslim sun yi hujja da shi, dan wannan abubuwan ba su ake kallo ba wajen ruwaya hadisi, wajen rawaito hadisi mun same shi da gaskiya bai da matsala. kenan wani abun shi can na rayuwar shi na lahin shi na kurakuran shi na rayuwa annan ba ta shahe mu ba mu dai a ruwaya ga abin da sharadin da muke so ya cika cikin ruwaya ka a samu da kuskure da ƙarya kuma zamana mai cikakken harda ne wa alal naqidi min zalika tawsiqu shu'ba li jabir bin yazid al-ju'u fi ar-rafidi akasin haka kuma yadda shu'ba ya wasaka jabir al-ju'u fi dan shi'a al-kazzab ta taccan makaryaci fa qala fihi yake saduqun fil hadisi mai gaskiya ne cikin hadisi wa qala sai yake cewa idza qala haddathana idan ya ce haddathana fa huwa min awsaqi awsaqin nas yahi kowa inganci sai yace wal ju'u fi haza wannan ju'u fi kin shahida ahlul ilmi bi wahaihi malamai duk sun yi shaida akan cewa mai rauni ne wa kazbihi da kariye shi wa da'anu fihi kuma sun soke shi yadda yununa bi du'unin mufassara da sukawa da an fassara ta kenan jarhi ne mufassar jabir ruju'u fi sananne ne tadullu ala annahu qad annahum qad waqafu min halihi ma lam yaqif alayhi shu'uba yana nunin cewa sun karanci halin shi sun fahimto wani abu daga halin shi wanda shu'uba bai gani ba nan shi da ya wasa kashi a iya abin da ya sani na halin shi to wasu sun san abin da shi bai sani bikin na halin shi yace sawa'un fil i'tiqadi wal adala duk dai cikin aqida da adala aw dabd wal ruwaya ko kuma har da da ruwaya duka an same shi da matsala aqida gashi dan shi'a ne haka adalci dan shi'a dama ba magana adalci haka nan wajen har da da ruwaya yana wajen har da bai da har da wajen ruwaya kuma makareci ne kenan ka ga hada wannan duka shu'uba bai san da su ba kenan ka ganin misalin da yake baka ridda komai kamar yadda maganar muslim da yayi a can duk yadda zai kasance ko yahi kowa harda ko yahi kowa kiyayewa cikin harda to sai an same shi kuskure yana iya shiga gashi uba duk tsananin shojen tausiki amma gashi ya wasaka jabir ruju'u fi wanda tatattan makaryaci ne kuskure ne kuma nan ya rauna na Abi Zubair wanda yake wasagakke ne wajen har Bukhari da Muslim sun hudo shi
yanzu wannan zan fassara wannan daftari din da yake inda wani sai ya fahimce shi kaman ƙarya
shine kiran ƙarya ba kiran ƙarya kaman ka gaya mishi abinda bai yi ba abinda bai yi ba hakanan ne ba kuma bai kasancewa sababin da zai zamana ya zamana dalilin an shi malamin an ga cewa an jarraha shi ko kuma a rayuwar ma da salahantaka shi duka an dauke shi ba mutunan kirki ba saboda ana diban halin mutum wanda yake masu kirki masu yawa dan wani kuskure wannan inda dan adam ne ba masumi bane kullun za a kowa za a samu duk wanda kuma zai zamana aka bibiyi rayuwar shi aka ce wannan kurakuran da su za a ce ba mutunan kirki bane babu wanda zai sha sai annabawa
masha Allah.